‘yan kasa da hukuma.
Ka ja haƙe cikin kada zalunci, mai za ka faɗa a cikin ‘yanci, mai wannan hali yau shi ne, ko mai ya faɗa mana ƙarya ne, don mun san logar zambo ne.
Mastare, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ‘yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Wasu ba su tara hanya ba, amma an to an tashe su, wasu kuma ga waɗanda sun kai club da hanya, amma saboda ra'ayi ba a taɓa su ba.
Idan an yi shi da manufa ta ci gaban ƙasa abu ne mai kyau, kuma a tabbatar da cewa ba za a sake ba wani wannan wurin ba.
Kashi na shidda, ƙaramin kashi na shidda. Shi kuma ya ce idan an ka amshi wurinka wanda yake noma kaka yi, to shi kuma ba compensation za a biyanka na kuɗi ba, a'a za a sake baka wani wuri na domin ka ci gaba da yin wannan sana'a da kake ciki.
Yawa cikin shirin muna ɗauke da sharhin masana akan rusau ɗin da gwamnatin jihar Sokoto ke yi da ma ra'ayoyin Sokotawa game da wannan al'amari.
Wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna, kullum ka gano sabon fitina, jayayya ko neman magana, sai an so yuna an daina.
Madalla. Masare, baya ga kalubalen tsaro da ya dabaibaye jihar Sokoto ta arewa maso yammacin Najeriya, wani al'amari da ke ci gaba da ɗumama yanayin siyasa, tattalin arziki da mazamantakewa tsakanin al'ummar jihar shine aikin rusau ɗin da gwamnatin jihar ke yi a birni da kewayen Sokoto. Gine-ginen cibiyoyin hada-hadar kasuwanci da ake kira Plaza kimanin 10 ne gwamnati ta rusa, baya ga gidajen kwana da ƙananan shaguna a sassa daban-daban na birnin Sokoto. A makon jiya kun ji ƙorafin wasu mutane da wannan rusau ya shafi dukiyarsu, kuma har ma kwamishinan shari'a kuma Attorney General na Sokoto ke cewa babu zancen biyan diya, domin kuwa a fahimtar gwamnati an mallaki wuraren ne ta haramtacciyar hanya. Yanzu haka dai Sokotawan da ba su da alaka ta kai tsaye da wannan batu na rusau sun fara tofa albarkacin bakin su.
Sunana Abdullahi Ma'azu Isaki. A ta bangare daya dai, in ka duba mafi yawancin gine-ginen da ake rushe, wasu akan yin su ne ba saman ka'ida, wasu akan yin su ne saman gototi. To kaga wanda idan an ka bari abin ya ci gaba da tafiya haka, mafi yawancin ambaliyar ruwa da ake samu wurare sadadiyar irin waɗannan gine-ginen ne ake samun su. Sai dai shi kuma a bangaren gwamnati, ya kamata a ce ta mai da ƙarfi wurin gyaran babbar kasuwa da ta samu gobarar ƙonewa shekaru 2-3 da na wuce, domin a yanzu mutane suna da isasshen wuraren da za su koma, don wannan gobarar da ake samu kasuwa yana daga cikin abin da ka haifar da mutane suna yin gine-gine.
Ra'ayi na gwamnati ta san dalilin take yin abin, ina wata gurin za su kuta ta taimaka ma al'umma da na rage rusu nan saboda Allah, saboda cigaban jihar Sokoto wani an yi wannan sana'a da wuri babu gaskiya ina zai koma.
Rushe-rushe wanda gwamnatin jihar Sokoto take yi, to idan an yi shi da manufa ta ci gaban ƙasa abu ne mai kyau, kuma a tabbatar da cewa ba za a sake ba wani wannan wurin ba. Amma idan akan ƙa'ida aka yi shi, wata gwamnati kuma in ta taho in ba ra'ayinta bane ta rushe, to hawa yau da haka za a ci gaba da ana gina ana rushewa, wanda yake kuma kaga wannan bai da alfanu ga ƙasa, bai da alfanu ga jama'a.
Sunana Sufiyanu Suleiman. So wani gehe rusau ɗin yayi, wani gehe kuma an ci zarafin wasu ba su tara hanya ba, amma an to an tashe su, wasu kuma ga waɗanda sun kai club da hanya, amma saboda ra'ayi ba a taɓa su ba. So ya kamata gwamnati ta duba ta yi kar a zo a yi abin da za a yi da na sani.
Dai wasu daga cikin mutanen da wannan rusau ya shafa suka alakanta matakin gwamnatin Sokoton da sha'anin siyasa. To amma Farfesa Abubakar Abdullahi da ke koyar da kimiyyar siyasa a Jami'ar Usmanu Danfodio a Sokoto ya yi tsokaci.
Mafi yawanci gwamnonin sukan bashe su ne kamar matsayin wani ihsani haka. Shi yasa kusan duk wani gwamna da ya zo, musamman in an samu canjin gwamnati, za ka ga ya yi ƙoƙari shi kuma ya yi ƙoƙari ya ga waɗannan da anka bai wa hilaya, musamman waɗanda sun ka zo sun ka saba ma dokokin da abisa ciki, ya ƙoƙari ya ansu waɗannan hilayen. To saboda haka abu ne mai sarƙaƙiya wanda ina ganin ya kamata a ce gwamnoni, musamman nan arewa inda kake ganin mahi yawancin irin waɗannan abubuwan, sun tsaya sun yi la'akari da irin yanayin da ake ciki, sannan a duba maslaha ga duk irin waɗannan al'amuran kahin a ci ai fara irin wannan rushe-rushen saboda ko babu komai za a asarar dukiya mutane za su yi asara ayyukansu musamman in wuraren kasuwanci ne wurare za su yi asara wuraren samun abin da suka samu bakin salati abinci so abubuwa ne waɗanda gaskiya sai an tsaya an yi takatsantsan da su ba kawai a ruhe idanu a zo a yi ta yi left right and center ba musamman in muka kalli irin abin da ya faru a Kano rushe-rushen da aka yi a Kano ina jin shekarar bara kusan sai da gwamnatin Kano ta kashe kuɗi fiye da da kake zato kahin ta iya kwantar da wannan abubuwan da suka biyo bayan wannan al'amari
ko na mace har kan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura ya bido haƙin sa ya tattara
to da yake gwamnatin ta Sokoto ta ce babu zancen biyan diyya ga wannan tsari nata tana mai shan alwashin ci gaba da rusau din a wasu sassan birnin Sokoto mun ji ta bakin masana shari'a da dokokin kasa barista alkali Sidi Bello na cikin lauyoyi masana dokoki a Nigeria
Land Use Act of 1978 wato dokar mallakar kasa da gidaje ta shekarar 1978 to a ciki an karkasa hanyoyi ko kuma an karkasa kasa ko wace jiha gwamnan wannan jiha shi an ka ba amana na wannan rikon na kasa don haka shi ake iko da shika baka izini na ka zamna ga wani wuri to kuma daga lokacin nan babu wani mutum wanda ya isa mallaki kasa kowa dan haya ne don haka za a duk gidan da yake ciki an baka shi ne a matsayin haya har tsawon shekaru 99 shi yasa an kasa abubuwan shi ma gida biyu akwai abin da aka ce masa certificate of occupancy wanda gwamnati ka basu a cikin birane amma wanda kashi na dai na Land Use Act da na biyu ya tanada sai kuma customary right of occupancy shi kuma an bashe shi ga kananan hukumomi su kuma akan gonaki da gidaje waɗanda a cikin ƙauyuka waɗanda ba cikin urban area ba don haka duk abin da ya kamata ka sani cewa babu wani wanda adda iko a ce wagga ƙasa mallaka ta ita don haka an shata cewa duk lokacin da gwamnati ka buƙatar ta amsa wurinka to tana da iko da take amsa ce domin yin amfanin jama'a amma akwai ka'ida wadda wannan doka ta tanada dan kana da wani developmental abubuwa waɗanda kai waɗanda ka raya wurin kamar ginoninka da kuma shirke-shirken da kai to duza ai musu kima sai a biya ka compensation amma kashi na shidda karamin kashi na shidda shi kuma ya ce idan anka amshi wurinka wanda yake noma ka kai gare shi da noman shinkafa ka kai ko noman gero ko noman kaji ko wani noma duk dai abin da anka ansa in dai noma haka gare shi to shi kuma ba compensation za a biyan ka na kuɗi ba a'a za a saki baka wani wuri na domin ka ci gaba da yin wannan sana'a da kake ciki
to Allah ya kyauta masu saurare ƙarshen shirin na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Muhammad Nasir Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
ilimi babban abu ne gumu shi zai kankan ga mutuncinmu a ƙasa shi ne akasin zulumu da yake buɗe ƙofar samu da wuya ka jiga wasu sun fi mu.